music at houseofsongs.com.
Yaran Ali da zuciyata tsaftar jike da rayuwata kare in rasa ki zama kanta na ba ta raina ba na so ni in rasa ta in baki kawai gaya ne nai zantuka kin mayar mini san are gubakin sane ni kamar zuciya ta ta jame ni kamar kin kofaci ne ni ciwona na da magani amma kin kira same san kina kina ni tabbacin ko zan hai ruhiya mace gangar jiki ce kawai arai idan har babu ke balafiya tilo ke ce ke min kariya bugun nan fashi tamkar zai tsaya kin gana bace sa'ilin da na kalle idan kamar kin kokaci ne ciwo na da magani amma kin kira same ni san kina kina kamar dai ba mu dace ba me ya kan banga ne ba